الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت الله تبارك وتعالى لدكم مدين جنيه mun mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba ta kusa da watan Jumada kula shekara ta 2437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan 2 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqurani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 22 a bangaren lissafi suratul hajji kafin darasi na yau ba laifi idan da tabbobi suka iya gabata na'am wai maganar cewa tarwalla ta musamman da mutum yayi domin sallar gawa cewa ba a sallar farilla da ita haka wasu daga cikin malaman malikiya suka faɗa amma ba mamaki domin su sun tafi akan cewa ita sallar gawa ba salla bace matsayin ta kawai addu'a ce gane ko ba su dauke ta ba a matsayin sallah suka ce domin babu ruku'u babu sujada a ciki a magana ko wadda take tabbatacciya sallar gawa sallah ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ta da wannan suna tare da cewa babu ruku'u babu sujada a cikinta amma manzon Allah ya ambace ta da cewa sallah kamar yanda hadisi ya inganta a ranar da sarkin Habasha wanda ake masa laqabin An-Najashi da Allah ya masa rasuwa Ubangiji ta'ala ya turo ma manzansa sakon rasuwar wannan sarki ya musulunta ya koyi musuluncinsa Ubangiji ta'ala ya turo sakon wahayi ga manzansa cewa wannan sarki Allah ya karɓi rayuwarsa manzan Allah ya fito cikin sahabbai yace dan uwanku wanda ke kasar Habasha shine sarki Najashi Allah ya masa rasuwa manzo Allah ya ce ku fito mu masa sallah ku fito mu masa sallah aka fito manzo Allah ya wuce gaba a inda ya saba sallar jana'iza nan gaban masallacinsa sahabbai suka yi sahu a bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara hudu irin yanda yake ma kowace gawa sallah haka kuma hadisi ne ingantacce a farkon musulunci idan an zo da gawa an ajje ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya fito yayi mata sallah idan ya fito baya wucewa gaba sai ya tambaya ga wannan akwai bashi akan ta ko babu idan an tabbatar masa cewa wannan gawa akwai bashi akan ta manzo Allah sai ya ja da baya sai ya ce sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah an gane ku dukkan su waɗannan dalilai ne waɗanda suke tabbatar da sallar gawa sallah ce dan haka maganar cewa arwalla ta sallar gawa ba a sallah ta farilla da ita wannan mai dashi gefe ya ci karo da abin da yake tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
kuma
wai tare da cewa a haraka ta aure akwai wasu abubuwa na al'adu wanda wasu al'adun mutum bai san da su ba sai lokacin da ya samu kansa a cikin irin wannan al'amari shin ya dace ai wannan al'adu ko bai dace ba yi abinda muke so mu sani game da duk wani abu wanda yake mai sunan al'ada wato shine halacci duk wani abu na al'ada halacci ne sai idan ya ci karo da shari'a idan ya ci karo da shari'a to ya tashi daga halacci ya koma haramci an gane ko ka'ida ce daga cikin alqawaidul fiqhiyya kamar yanda malamai suke faɗa al-aslu fil adat al-ibaha asali game da al'adu shine halacci kamar yanda Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di Allah ya ji kansa a cikin manzumarsa ta qawaidul fiqhiyya yake cewa wal aslu fi adati nal ibaha hatta yaji asarriful ibaha yace asali game da al'adun mu jama'a ta musulmi shine halacci yace sai abinda zai juyar da wannan al'ada daga halacci zuwa haramci sai idan ya kuso kai to dan haka duk wani abu wanda yake na al'adu sai ka tsaya kai nazari ka tambayi malamai a bangaren mu ana abu kaza na al'ada shin wannan al'ada tana da cin karo da shari'a ko bata ci karo da shari'a idan babu wani abu wanda yake na saba ma shari'a a cikin wannan al'ada to sai a barta tana nan a matsayin ta na al'ada wanda yayi ba laifi ba wanda yake kuma ba laifi ba yanzu misali daga cikin abubuwa na aure anan akwai al'adar kunshin ango da wankan ango an gane ku da wani wankan amarya da sauransu idan ka dauki kunshin ango al'ada ce ba ibada ba ce tare da cewa kunshin ango ya ci karo da shari'a a irin yanayin yanda ake yin shi anan saboda abu na farko wanda yake nuna wannan kunshin ango ya ci karo da shari'a akwai kide-kide da bushe-bushe abu na farko kida ko haramu ne abu na biyu akwai cuduwar maza da mata akwai cuduwar maza da mata abu na uku akwai tozartar da dukiya zaka ga ana watsa kudi idan atul maliku haramu ne tozartar da dukiya haramu ne kaɗan daga cikin abubuwan da muka sani banda wanda ba mu sani ba tare da cewa hatta da shi lallan da ake kunsa ma ango da sauransu akwai wasu abubuwa da ake na cenye-cenye na daban kamar yanda wai wankan amarya in za a yi ruwan da za a ma amarya wanka a da sai an ɗauko ruwan randa bakwai na gidan matar da bata taɓa yin fushi ba a takaice kenan su ma sun san fushi ba abin kirki ba sannan da wani kashin raƙumi da wasu abubuwa da ake zawa a halhada a cikin ruwan da za a ma amarya wanka sannan kuma a bangaren abin da ya shafi wankan ango so da yawa in za a je wankan ango za a je da maza da mata a gauraye kuma ana kide-kide kuma in an je wankan angon a yanda ake yin shi a da wai wani mai sunan malam zai shiga ma ango wanka wai a ran nan zai koya masa wai yanda ake wankan janaba to kaddara cewa ko daga jeran wando angon zai kasance haramu ne wani ya shiga da sunan cewa ya maka wanka domin ya ga cinyarka kallon cinya kwala aura ce bayan abinda aka yi hada-hada a cikin wato ruwan wankan angon kuma tare da cewa su waɗanda suke fada da wannan kin saboda suna da maslaha wai shi malamin da ya yi wankan ango kayan da angon ya tube daga jikin shi riga da wando in ma da hula da wani takalmi na shi ne shi yasa su angunan da suka gane a ran nan sai su sa tsahin kaya sannan a bashi kwalbar turare kuma a hudda masa kwano na abinci na musamman kuma banda wata sallama wadda za ta biyo baya amma inda a ce misali wankan ango ne daga shi sai abokansa za su tafi gidan da aka ɗauki wannan wanka kamar yadda yake a al'ada a kai masa ruwa shi kadai ya je ya yi wankansa ya fito ya sanya kaya jama'ar da suka rako shi su ci abinci, to wannan ba laifi bane, al'ada ce. A nisanta haduwar maza da mata, a nisanta kida da busa, to wannan sai a bar shi a matsayin al'ada, wanda ya ga dama yi, wanda ya ga dama yi bane. To haka shi ma wajen bangaren abin da ya shafi kunshin ango, lalle ba kayan maza bane, kaya ne wanda yake na mata. An gane ko? Ba al'amari bane ba wanda yake na maza. Dan haka ko wancan hadisi da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abin za'faran rinin shi a jikin hannun Abdulrahman dan Auf, manzon Allah yake tambayar sa me ya faru, sai Abdulrahman ya ce ya Rasulullahi aure ne. Manzon Allah ya ce masa nawa ka biya sadaki, ya ce ya Rasulullahi kaza na biya na sadaki. Manzo Allah ya ce Allah ya sanya albarka a cikin aurenka, amma i walima, manzo Allah ya ce ko da rago ne ka yanka. Malamai suka ce ba takannas bane ba dan yayi angwanci ya sanya wannan abin za'faran a hannun shi. Za'faran launi ne wanda yake orange, an gane ko? Nau'i ne na wani turare da ake rini da shi. Malamai suka ce me yiwa katari aka yi ya gogi wannan abin za'faran daga jikin amurye shi. Manzo Allah ya ga abun, abun ya daure masa kai, yaya haka? Ya ce ya Rasulullahi kaji kaji aure ne dai. Wannan ba dalili bane ba wanda za a iya kafa hujja da shi akan kunshin ango. Kunshin ango al'ada ne. In babu waɗannan abubuwa da muka zana, sai a bar shi a matsayin shi na al'ada, wanda ya ga dama yi, wanda ya ga dama ya bari. Amma matukar akwai haduwar maza da mata, ko kida ko busa ko wasa, wasa kudade da sauransu, wannan haramun ne kwata-kwata, baya halatta. Na'am. Wai misali na yin mutum ya zo sai ya yi tahiyyatul masjid, nan ba masallaci ba ne, makaranta ce. Ita kwa tahiyyatul masjid ta taƙaita ne ga wurin da aka gina shi, aka keɓance shi da sunan masallaci. An gane ko? Nan kenan ba masallaci ba ne. In sallah ta kama ne akan iya yi, amma ba masallaci ba ne ba, makaranta ce. Ita kuma tahiyyatul masjid ta keɓanta ne da masallaci. Duk mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama, to wannan ya zama wajibi a kan shi kafin ya zauna ya yi sallah raka'a biyu. In ya manta ya zauna, wannan mantuwa da ya ba ta nuna cewa tahiyyatul masjid kin ta saukar kan shi. Idan ya tuna sai ya tashi ya yi. Amma duk wanda ya shiga masallaci da nihin wucewa, ko ya shiga masallaci domin ya ɗauko wani abu ya fito, ko ya shiga masallaci da nihin ya bada wani sako ya fito, to wannan ba maganar tahiyyatul masjid akan shi, sai wanda ya shiga masallaci da nihin zama. Kamar yadda Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, idza dakala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atay. Zalla yace idan dayan ku ya shiga masallaci, kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu. A ƙarƙashin fala yajlis, kada ya zauna, malamai suka fa'idanci cewa tahiyyatul masjid ba ta hawan kan mutumin da ya shiga masallaci, sai wanda ya shiga da nihin zama. Dan haka manzon Allah yace kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen aya ta 29 a cikin wannan sura ta 22 mai suna suratul hajji. Qadara Allah subhanahu wa ta'ala, thumma liyaqdu tafathahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil baitil atiq. Ubangiji ta'ala na faɗa cewa thumma liyaqdu tafathahum, sannan wato alhazzai su gusar da duk wata ƙazanta da duk wani datti wanda ke jikinsu. Gusar da wannan ƙazanta na kasancewa a ran 10 ga wata, idan aka wayi gari bayan an kwana a Muzdalifa, za a zo Mina a yi jifa-jifa na farko. Idan an gama wannan jifa, to ya zama wajibi a kan kowane alhaji, idan namiji ne, ya aske kansa ko kuma ya yi saisaye, ma'ana ya rage gashi. Yin wannan aski ko saisaye wajibi ne daga cikin wajibatul hajji. gusar da wannan gashi gusar da kazanta ne domin datti ne sannan haka yanke farci mutum yayi wanka ya tsaftace jikinsa ya shafa turare ya sanya tufafinsa kyawawa domin wannan yini ne wanda yake na sallah ranar sallah ko ranar aduci an gane ko illa kasancewar iya abinda ake bukata wannan aski da yanke farce da sauransu su biyo bayan su ke hadaya domin kamar yadda muka yi bayani alhaji a ranar 10 ga watan Zulhijja ayyuka hudu ne suke tunkarar shi aiki na farko bayan ya taso daga Muzdalifa gab da hudowar rana zai zo mina domin yin jifa idan yayi wannan jifa kuma wannan jifa ana jifan aljamratul kubra babbar ramin shi kadai ne ake jifa a ranar da tsakuwa bakwai idan an gama wannan jifa aiki na biyu wato shine soke hadaya idan mutum yana da hadaya bayan soke hadaya sannan sai aski mutum ya aske kansa ko yayi saisai idan mace ce za ta hada gashin kanta kowane bangare a yanki gwalgwadon gaba wanda ake kiranta almula shine gabar yatsa kenan yan uwarta mace za ta sanya siko ta yanka ko kuma wanda yake muharraminta ko kuma mijinta idan an gama wannan aski aiki na hudu shine sai a gangaro makka inda dama a wannan yini a zo a yi tawafu da ifada to wannan kenan aski da yanke farce da wanka mutum ya tsaftace jikinsa ya gusar da duk wani kazanta shine ake kira da at-tafas shine ubangiji ta'ala ya ce thumma liyaqdu tafasahu sannan alhazzai wato su gusar da kazantarsu ko kuma thumma liyaqdu tafasahu kace su cika ibadarsu ta haji domin yin wannan aski da yanke farce da sauransu wannan ibada ce daga cikin ibadu waɗanda suke na haji domin lafazin al-qada'u a larabci ma'anarsa shine al-itimam thumma liyaqdu tafasahu sannan su cika aikinsu na haji menene cika wannan aiki na haji shine kenan aski da yanke farce da sauransu ubangiji ta'ala yace wal yufu nuzurahum sannan kuma su cika alwashin da suka dauka tsakaninsu da ubangijinsu lafazin nuzur jam'i ne na nazar idan aka ce annazar shine addawal ko kace cima kai alwashi ka lazunta ma kanka wata ibada wadda da ba wajibi bace a kanka domin so da yawa mutum yakan ci ma kanshi alwashi cewa ran da Allah ya kai ni haji wato sai na sayi rago na yanka ma miskinai na harami na basu ko ran da Allah ya kai ni haji sai na yi azumi uku misali alƙawari ne na Allah a kaina ko sai na yi sadaka da kaza to duk ibadar da mutum ya lazumta ma kansa yace duk ran da Allah ya kai shi haji sai ya aikata wannan ibada to ya tabbata cewa bayan gama haji wannan ibada ta zama wajibi a kansa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man nazara an yudi Allah falyudihu duk wanda yace alwashin zai ma ubangiji subhanahu wata'ala da'a manzon Allah yace to yayi masa da'a ya zama wajibi shine anan ubangiji ta'ala ya faɗa wani yufu nuzurahum alhazzai su cika alwashin da suka yi tsakaninsu da ubangijinsu kenan duk wanda ya ci ma kanshi alwashi cewa in Allah ya kai shi haji sai ya yi kaza to in yana gama aikin haji wannan cika alwashi ya zama wajibi a kanshi dan haka ubangiji ta'ala kuma ya jinjina ma muminai masu cikawa da alwashin da suka yi kamar yadda can ya siffanta waɗanda ya tanada musu aljanna na daga cikin sifofinsu ubangiji ta'ala ya ce yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira sai ya ce wal yatawafu bil baitil atiq ubangiji ta'ala ya ce kuma su yi tawafi wato da daki wanda yake yantacce lafazin al atiq in ma ka dauke shi a matsayin al atiq wato shine yantacce domin Ka'aba daki ne wanda yake yantacce babu wani wanda zake da mallakar shi yace nashi ne daki ne na Allah kuma Allah ya yantar da wannan daki wato daga hannun waɗanda suke mabannata an gane ku daga hannun duk wasu waɗanda suke mabannata kamar yanda malamai suka ce an ambace shi da cewa albaitul atiq saboda cewa duk wani wanda ya nufaci wannan daki da nihin wata mugunta, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya dagargaza shi. An gane ku? Duk wanda ya nihi wannan daki da nihin cewa ya aikata wata ta'asa game da wannan daki, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya gama da shi. Kamar yadda lokacin da Abraha sarkin Habasha, ko kuma mu ce wakilin sarkin Habasha a birnin Yaman, lokacin nan Yaman a ƙarƙashin wato mulki na Habasha take, shi Abraha ya gune ma wannan ɗaki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ɗaki ne wanda yana da ƙima, yana da daraja, yana da martaba a idon Larabawa. A jahiliya ma ba a musulunci ba, domin sukan je a duk shekara su je su ziyarci wannan ɗaki su yi haji. To wannan abin sai yake bakanta masa rai, domin shi Abraha ɗan mishan ne, sai ya yi alkawalin cewa zai gina wani ɗaki wanda zai kishiyanci Ka'aba, shi ma a ringa zuwa ana ziyartar wannan ɗaki irin yadda ake zuwa ake ziyartar Ka'aba. Sai ya gina wata cocin shi babba a birnin Sana'a. Birnin Sana'a ita ce kafitar ta Yaman a yau. Ya kawatar da wannan cuci ya mata suna Kullais. Me za a yi? Wani daga cikin Larabawa abin sai ya bakanta masa rai, sai ya shiga cikin wannan cuci, tashi a cikin dare ya yi bayan gari duka ya yaɗe wannan katangar wannan cuci. To wannan al'amari sai ya bakanta ma Abraha rai, sai ya ci alwashin cewa sai ya ji ya rushe Ka'abar ya ga abin da za a yi. Shi kwa yana takama da cewa shi yake da ƙarfin mulki. A lokacin nan ya samu wani madugu shi ne Abu Rigal. Abu Rigal shi ya nuna masa hanya zuwa Ka'aba. Lokacin da aka kusa isa, mutanen Makka sun samu labarin cewa ga Abraha nan ya zo da rundunarsa, kuma da wani babban giwa wanda ake kiran shi Mahmud, wanda giwa a wannan lokaci ita ce sharri, matsayin sharri kwamba a yau, wanda duk ginin da ta sa gaba za ta bankaɗe shi ta yi gaba. Aka zo da babban giwa wanda za a zo a rushe Ka'aba, bayan daman ya kure raƙuma na Abdulmuttalib. Abdulmuttalib ya turo saƙon cewa ranka ya daɗe, raƙuma na da aka kure ina buƙatar a dawo min da su. Shi sarkin ya yi mamaki ya ce, yaya ga ɗakin da darajarka da darajar kakanninka da kakannin kakanninka ba ka mun magana game da shi, na zo da ni in rushe sai dai wata dukiya? Raƙuma ya ce, raƙuma nawa ne wannan ɗaki kuma akwai mai shi, kai da shi ku iya. Mutanen Makka suka fita bayan gari suka lallabe su ga menene zai wakana. A lokacin da aka zo da wannan giwa an tinkari birnin Makka, giwa sai ta yi gurfani. Aka yi da ita ta tashi, ta ki tashi, ana buga mata sanda, ana soka mata a hanci da ina ne giwa, sai ta ki tashi. Idan an kama giwar an tada an juyo cewa a koma gida ko a yi wani waje na daban, sai ta fita da gudu tana tafiya. Amma in aka fuskanto da ita aka saita ta zuwa Ka'aba, sai ta ki. Ana cikin wannan yanayi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko musu wani nau'i na azaba, kamar yadda ya kissanta mana a cikin suratul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka asfi ma'kul. Ubangiji ta'ala ya aiko musu wasu tsuntsaye waɗanda suke ɗauke da wasu duwatsu wanda sukan jefe su da wannan dutsen, duk wanda wannan tsuntsu ya jefe shi da wannan dutsi to ba zai kai labari. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su da wannan azaba. To don haka malamai suka ce wannan daki ake ambatan shi da cewa Albaitul Atiq, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƴantar da wannan daki daga hannun dukkan wasu mabannata, duk wanda ya nufaci wannan daki da mugun abu to ba zai kai labari ba. Kuma wasu malamai suka ce an ambace shi da cewa Al-Atiq ƴantaccen daki. Me ake nihi da ƴantaccen daki? Wanda a baya babu wani wanda ya mallake shi, kuma nan gaba hannu babu wanda zai mallaki Ka'aba ya ce tashi ce. A ƙarshen duniya alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama wani dan ta'adda daga birnin Habasha Ethiopia manzon Allah ya siffanta mana shi yana da kwauri siri-siri wanda kuma kwaurin sun tankware sun yi kamar baka shine zai je ya rushe Ka'aba birgi dai bayan dai haka zai rushe ta sai ya rushe ta gaba daya wannan a ƙarshen duniya ne alama ce daga cikin alamomi na alkiyama wanda hadisi ne ingantacce amma wani ya mallaki Ka'aba ya ce yau tashi ce to wannan daki ne wanda a baya wani bai mallaka ba haka kuma nan gaba wanda zai mallake shi dan haka ake kira shi da al-atiq idan aka ce al-atiq shine yantacce sannan kuma lafazin al-atiq yana daukan kenan da daddi bi ma'ana al-qadim da daddi me yasa saboda wannan daki shine farkon dakin da aka aza a duran kasa domin bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda Ubangiji ta'ala na faɗa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin Ubangiji ta'ala yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalle farkon dakin da aka aje shi a ban kasa lin-nasi ga mutane domin su bauta ma Ubangijin su shine yace lalladhi bi bakka dakin da ke birnin Makka Makka ana kiranta Bakka me yasa aka ce mata Bakka domin tana nike dukkan wuyan wani mai tsaurin kai ko kuma al-atiq ya zamanto kenan wanda Allah ya yantar da shi ma'ana ya tsiratar da shi domin lokacin da ruwa ya hade duniya Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsirar da wannan daki game da dirmiya kamar yanda wato malamai suke hakaitowa a takaice shine Ubangiji ta'ala yace wali ya qawwafu bil baitil ati wato al-hazzai su yi tawafi da daki wanda yake yantacce ko kuma kace daki wanda yake da dadde wannan dawafi shine ake kiran shi dawaful ifada domin haji tana da nau'i na dawafi guda uku akwai dawaful qudum wannan na kasancewa ga mai haji ifradi da mai kirani sannan akwai dawaful ifada shine rukuni ne daga cikin rukunin haji kamar yanda anan Ubangiji ta'ala yace wali ya qawwafu bil baitil atif na cikon uku shine dawaful wada dawafun ban kwana wanda kuma sai an gama aikin haji tsaf lokacin da aka baka labarin cewa jirgi yana cin judda yana laranti kenan yau za ku tashi ba za ka koma kwana a Makka kenan a ran nan za ka yi wannan dawafi sai ka bar birnin Makka wannan dawafi wajibi ne daga cikin wajibatul hajj illa kasancewar macen da take cikin yanayi na jinin al'ada ko jinin biki ita ce aka mata rangwame tana iya tafiyar ta garin su ba tare da ta yi dawaful wada za mu tashi aya ta gaba Allahu azza wa jalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق Ubangiji ta'ala ke faɗa balik wato wannan al'amari da aka ambata a baya na ayyukan haji Ubangiji ta'ala yace wa man yu'azzim hurumatillahi duk wanda ya girmama wato al-hurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nisanci saba ma Ubangijinsa fa huwa khairun lahu inda rabbi nisantar ayyuka na sako shine yafi alkhairi ga bawa a wajen Ubangijin shi subhanahu wata'ala aikin haji aiki ne wanda yana buƙatar taka tsantsan ga alhaji mutum ya kame harshensa ya rintse ganin shi duk wasu gabbai waɗanda za su sanya ka ɗau laifi to ka yi ƙoƙari ka kame su saboda sakamakon duk wanda ya yi haji ya gama bai yi rashin da'a ga Ubangijinsa bai yi wata mummunar magana manzon Allah yace zai koma kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi gaba ɗayan dattin zunubi ubangiji subhanahu wata'ala zai wanke shi shi da ɗan da aka haifa a ran nan matsayin su ɗaya a wajen ubangiji subhanahu wata'ala dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka dau harami da haji ko umra kace kurani ne a wajen kame harshe banda ambaton Allah ba abin da yake fita daga bakin su magana sai in ta kama dole sannan ake dan haka shine yace wa man yu'azzim hurumatillahi duk wanda ya girmama alhurmata ubangiji subhanahu wata'ala me ake nihi da hurumatillah abinda ake nihi da hurumatullah shine malamai suka ce ma la yahillu intihakuha duk abinda keta alhurmarsa baya halatta ma'ana abubuwan da Allah ya hana ya haramta kenan duk wanda ya girmama alhurmata ubangiji subhanahu wata'ala ya nisanci ayyuka na sako musamman a cikin ayyuka na haji ubangiji ta'ala yace fa huwa khairul lahu wato girmama alhurmata ubangiji subhanahu wata'ala khairul lahu inda rabbi shine yafi masa alkhairi a wajen ubangijinsa subhanahu wata'ala domin Allah zai wanke shi game da dattin zunubi duk wanda Allah ya wanke shi game da dattin zunubi sakamakon sa aljanna abubuwan kiyama sai yace wa uhillat lakumul an'am ubangiji ta'ala yace an halitta muku al'an'am wato sune dabobi waɗanda suke na ni'ima me ake nihi da dabobi na ni'ima sune raƙuma da tumaki da awaki an gane ku raƙuma da shanu da tumaki da awaki sune ake kiransu bahimatul an'am dan haka Allah ya saukar da sura ta musamman suratul an'am domin a cikin ta ubangiji subhanahu wata'ala ya zanu mana waɗannan dangogi kamar yanda yake faɗa samaniyata azwaj min adh-dhani wa min al-ma'dhani qul adh-dhakaraini harrama am al-unthayaini amma ishtamalat alayhi arhamul unthayaini nabbiuni bi ilmin in kuntum sadiqin wa min al-ibli ithnayni wa min al-baqari ithnayni waɗannan dangogi guda hudu sune ake kiransu bahimatul an'am raƙuma shanu tumaki da awaki in aka ce al-ghanam sune tumaki da awaki to shine ubangiji ta'ala yace wa uhillat lakumul an'am yace an halitta muku dabobi na ni'ima ma'ana halaka ne mu yanka raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya muci ubangiji ta'ala yace illa ma yutula alaikum sai dai abinda aka karanta muku a baya a cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ya zanu mana nau'in wato abinda aka haramta mana na waɗannan dabobi in sun sunfanta da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya in ta sunfanta da ɗaya daga cikin sifofin da aka karanta mana a cikin suratul an'am a cikin suratul ma'ida to wannan ya zama haram ubangiji ta'ala ya faɗa hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku mushi me ake cewa mushi dabbar da ta mutu ba tare da an yanka ta yanka na shari'a an gane ku raƙumi ko tinkiya ko akuya ko saniya in dai ba tare da an yanka yanka na shari'a idan suka faɗi suka mutu haramun ne mushi sunan su mushi sai ya ce waddan hakanan jini idan ka tilla rago jini ya tsiyaya ko aka yanka rago ka tare jinin wannan jini haramu ne baya halatta mutum ya sha jini haramu ne an gane ku sai yace wala mul khinziri hakanan an haramta muku naman alade sai yace wa ma uhilla li ghayrillahi da abinda aka daga murya a wajen yankan shi ba da sunan Allah ba duk abinda aka yanka ba da sunan Allah ba haramu ne mutum irin yanda ake ma goma kayan ka sai yace wal munakhaniqatu da dabbar da aka makure ta aka sanya kabul aka shake ta ta mutu ko aka sanya igiya aka makure ta ko kuma da karfin tsiya mutun ya makure dabba ta mutu to wannan ita ma haramu ne baya halatta a ci saboda makure dabba ba yanka bane yanka a shar'ance shine a sanya abu mai kaifi ba gashi ba ba farce ba wanda zai yanke makogoro ya yanke jijiyoyi biyu waɗanda suke gefe makogoro jini ya zuba wannan shine yanka a shar'ance kuma a lokacin da za a yi yankan an ambaci sunan Allah amma in aka makure dabba ta mutu koda kai bismillah lokacin da zaka makure ta baya halatta a ci. Sannan sai ya ce wal mauquzatu, da wanda aka mangare ta da sanda ko abin da yake kama da haka, duk dabbar da aka mangare ta da wani abu, sanda ko wani dutse ko mota ta kade ta ta mutu, wannan ana kiranta mauquza, baya halatta a ci. Sai dai idan aka bige ta da sanda ko mota ta kade ta kafin ta ida mutuwa, aka dauko wuka aka yanka, to wannan ya halatta a ci. Sai ya ce wani mutaraddiyatu, sannan da dabbar da ta gangaro daga wuri madaukaki ta fado ta mutu daga dutse ko daga wani gini, ita ma wannan baya halatta a ci, haram ne, ita ce ake kiranta almutaraddiya. Sannan sai ya ce wannan natihatu, da dabbar da aka soka, an gane ko, in ma ɗan uwarta ta soke ta da kaho, wannan dabbar sai ta mutu, ita ma baya halatta a ci. Sai ya ce wa ma akala sabu, da abinda namun daji suka ci, kamar kilkici ko kare ko abinda ya kama da haka, idan ya ga dabba ya fatattake ta, wannan dabba aka iske sauranta a mace, a mace baya halatta a ci, ita ce ake kiranta akilatu sabu. Shine Allah ya ce wa ma akala sabu, sai ya ce illa ma zakaitu. Sannan sai ya ce wa ma zubiha ala nusubi, da abinda aka yanka ma gumaka, an gane ko, irin yanka da ake ma aljani amma doguwa yanka, wannan haramun ne, baya halatta a ci, ko da an yi bismillah a wajen yanka. To shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce wa uhillat lakumul an'am, an halatta muku dabobi na ni'ima, raƙun ma da tumaki da shanu, ya halatta ku yanka ku ci nama. Sai ya ce illa ma yutula alaikum, sai dai abinda aka karanta muku a can cikin suratul ma'ida, wannan haramu ne, su ne muka zanu. Ubangiji Ta'ala ya ce fajtani burriji samin al-awsani, ku nisanci datti game da gumaka. Lafazin al-awsan jam'i ne na wasan, idan aka ce al-wasan wato duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'an an sawwara shi akan hoton wani abu, hoton dan adam ko na dabba ko dutse ne ko icce ne ko ruwa ne ko girgije ne ko menene ake bauta ma sunan shi al-wasan. Amma in aka ce as-sanam, sai wanda yake da hoto an yi shi akan sura ta dan adam ko wata dabba ko wani kwari na dabba, kenan kaga lafazin al-wasan a ammu min as-sanam ya fi fadi game da lafazin as-sanam. In aka ce as-sanam, abinda ake bauta ma gunki kenan, wanda yake da hoto, sawa'an hoton dan adam ko wata dabba ko wani kwari. Amma in aka ce al-wasan, duk wani abin da ake bauta masa kuma bayan Allah, sawa'an dutse ne ko icce ne ko ƙorama ce ko aljani ne ko hoto ne na dan adam ko hoto ne na dabba, sunan shi wato al-wasan. Shine Ubangiji Ta'ala yace fajitani burrijisa, ku nisanci datti minal awsan, wato na bautar gumaka. Me ake nihi da datti? Domin bautar gunki sababi ne wanda ke janyo ma bawa wani datti, dattin da zai kai shi zuwa ga halaka a duniya da lahira gaba daya. Domin babu abin da ya wuce zunubi wato a wajen datti, a wajen kazamta. Da haka mushrikai Ubangiji Ta'ala yace kazamta ne, ya ayyuhal ladzi ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najas. Ubangiji Ta'ala yace ya ku mu'minai, ku san da cewa mushrikai kazamta ne. Me yasa aka ce kazamta ne? Saboda kafircin da yake cikin zukatansu. Dan haka bautar gumaka sababi ne wanda ke janyo ma bawa datti, dattin da zai halakar da mutum a duniya da lahira idan ya mutu akan haka bai tuba ba. Shi kuma datti na zunubi shi yake janyo ma bawa azaba. Dan haka Ubangiji Ta'ala yace fajitani burrijisa min al-awsani, ku nisanci datti wato game da bauta ta gumaka. Ubangiji Ta'ala sai yace waje, an gane ko, kenan min anan li bayani li jinsi, ba ana nihi ba ka nisanci wani gunki, wani kuma kana iya ci gaba da bauta masa, a'a, duk wani abu wanda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, to ya zama wajibi mutum ya nisanta. Kaga anan umarni ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana, duk wani abu wanda yake na hada bautar shi da wani, to ya zama wajibi akan mu nisanta, kamar yanda babanmu annabi Ibrahim alaihi salam yayi addu'ar cewa Allah ya nisanta shi da ƴaƴansa game da bautar gumaka wajunubini wa baniya an na'budal asnam yace ya ubangiji na ka nisanta ni da ƴaƴana game da bautar gumaka lafazin wajunubini ko lafazin fajitanibu ma'ana mu mu zamanto a gefe ke na bautar gunki ta zamanto a gefe ni hannun riga da ita ba mu ba ita shine ubangiji ta'ala yace fajitani urrijisa kun yasanci datti min al-awthani game da bautar gumaka sannan sai yace wajitani ku qaula zura ubangiji ta'ala yace kun yasanci fada wanda take ta ƙarya a wannan aya zamu fahimci cewa fada ta ƙarya laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka wanda laifin ya kai matuƙa a wajenmu ubangiji subhanahu wa ta'ala anan ya hada shirka wato da ƙarya a gu daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hade su a gu daya a cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku saurara shin yanzu bazan ba ku labari game da mafi girman duk wasu manyan laifuka sahabbai suka ce kwarai ya manzon Allah muna buƙatar ka faɗa mana farko manzon Allah sai ya ce al-ishraku billahi hada bautar Allah da wani shine laifin da yafi kowane laifi girma domin Allah yayi alƙawari duk wanda ya mutu yana shirka ba zai gafarta masa kuma yayi alƙawari duk wanda ya mutu yana shirka makomar sa wuta Allah ya haramta masa aljanna manzon Allah ya ce al-ishraku billahi hada bautar Allah da wani shine laifin da yafi kowane laifi girma sannan sai ya ce wa uququl walidaini da rashin da'a ga mahaifa bayan shirka babu wani laifi mafi girma a ban kasa sama da saba ma mahaifa na uku manzon Allah da ya ce wa uququl walidaini da yana kishingide lokacin da yake wannan bayani manzon Allah sai ya tashi ya zauna sai ya ce ala wa qauluz zur ala wa shahadatu zur ala wa qauluz zur ala wa shahadatu zur sahabin da ya rawaito hadisin yace fama zala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata manzon Allah bai gushe ba yana fada yana maimaitawa ku saurara da fada ta ƙarya ku saurara da shaida ta ƙarya har sai da yace muka yi guri ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja bakin sa ya kyale domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana girman fada wanda take ta ƙarya da shaida ta ƙarya da yana kwanci yana bayani amma da yazo kan wannan gaba sai ya zabura ya zauna ya ringa fada yana maimaitawa kaga a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada shirka da ƙarya a gu daya saboda girman laifinta to shine anan ubangiji ta'ala yace fajitani burrisa min al-awsani sai yace wajitani bu qaula zur ubangiji ta'ala yace ku nisanci fada ta ƙarya kuma makamanciyar wannan aya ta gabata tun a cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala na fada kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal yake cewa kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghaya bighayril haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamu الشاهد yace wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kusan da cewa ubangijin ku ya haramta muku hada bautar sa da wani sai yace wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamu kuma ya haramta muku ku kirkiru wata fada ku jingina ma Allah alhali ba shi ya fada ba fada ta ƙarya kenan kaga anan ma Allah ya hada shirka da fada ta ƙarya a gu daya ba dan komai ba dan a nuna mana muni wanda yake na ƙarya ubangiji ta'ala sai ya ce hunafa'a lillahi wato ku zamanto masu karkace ma komai kuna masu fuskantar ubangijin ku subhanahu wa ta'ala lafazin hunafa jam'i ne na hanif wanda kalima ta hanif an ciro ta ne daga alhanaf idan aka ce alhanaf shine almayl wato karkace ma karkata kenan idan aka ce hanif wanda ya karkace ma komai ya fuskanci gaskiya dan haka duk wanda ya fuskanci ubangiji subhanahu wataala to wannan shine ake kiran shi hanif wanda ya bijire ma komai ya sa Allah subhanahu wataala gaba dan haka Ibrahimu alaihi salam ubangiji ta'ala ya masa wannan lakabi cewa hanif kamar yadda yake cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wa man ahsanu dinan mimman aslama wa man kaman yadda yake cewa thumma auhayna ilayka an ittabi'a millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikeen. An gane ko Ubangiji ta'ala ya ma annabi Ibrahim wannan lakabi cewa hanifu ne, ya bujire ma kuma ya fuskanci Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Shine anan yace hunafa lillahi, wato kuna masu karkace ma komai, kuna masu fuskantar Ubangijin ku subhanahu wa ta'ala, ku zamanto haka. Ghayra mushrikeena bi, kar ku zamanto masu hada bautar Ubangiji da wani. Kenan ghayra anan mansubu ne alal hal, kenan halin ba ku hada bautar Allah da wani. Sai yace wa man shirki billahi, duk wanda ya hada bautar Allah da wani kuma ya mutu akan haka bai tuba ba, Ubangiji ta'ala yace fa ka annama kharra minas samai, tamkar wato ya sirmiyo ne daga sama. An gane ku, tamkar ya an jeho shi ne daga sama. Idan aka ce kharra kenan bi ma'ana saqafa, wanda ya sirmiyo daga can sama. Misali kaddara cewa daga saman tsoro ne mutum ya sirmiyo zai zo kasa, ya isa ya mallaka ma kansa wani abu, bai isa ba ya mallaka ma kansa wani abu sai ya ji shi a kasa, duk wata dabara ta kuce masa. To anan tamkar an jeho mutum daga samaniya, duk mutumin da ya hada bautar Allah da wani ya mutu bai tuba ba, shine Ubangiji ta'ala ya ce wa man yushrik billahi, duk wanda ke hada bautar Allah da wani ya mutu akan haka bai tuba ba. Faka annama kharra minas samai, Ubangiji ta'ala ya ce tamkar ya sirmiyo daga samaniya, kafin ya iso kasa Ubangiji ta'ala ya ce fatakhafu hudairu, wani tsuntsu ya warce shi. An gane ko, wani tsuntsu ya warce shi, ya yi fachafacha da shi kafin ya iso kasa. Aw tahawi bihi rihu, ko kuma iska ta dauke shi ta jefa shi fi makanin sahih, cikin wani wuri wanda yake mai nisa, inda labarin shi ma ba za a ji ba. To wannan misali ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake sanya mana game da duk wanda wato ya hada bautar shi da wani. Kenan shine Ubangiji ta'ala yace tamkar wato ya sirmiyo daga sama, kenan kafin ya iso kasa wani tsuntsu ya warce shi, yayi daidai da shi, ko kuma iska ta dauke shi ta jefa shi wuri wanda yake mai nisa, inda ba a tsammanin cewa zai halaka, wannan zai tsira. To wannan yana nuna mana babu halakakke sama da wanda ke hada bautar Allah da wani, kuma wanda ya mutu akan haka bai tuba ba. Misali wannan misali, wasu malamai suka ce misali ma'ana duk mutumin da ya sirmiyo daga sama kafin ya iso kasa, ya isa ya mallaka ma kanshi wani abu, duk wani wayo da duk wata dabara ta koci, duk wani wayo da duk wata dabara, duk mutumin da ya sirmiyo daga sama kafin ya iso kasa to baya da wata dabara. Dan haka duk wanda yake bautar wani Allah subhanahu wata'ala ya kama banza, duk wata dabara da duk wani wayo ya koce masa, saboda wannan abin da yake bauta ma koma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala babu tsiyar da zai kulla masa a nan duniya ko a makoma lahira, bai isa bai janyo mishi amfani ko ya ije masa wani tsanani ko ya yayi masa. To shine anan Ubangiji ta'ala yace wa man yushrik billahi, duk wanda ke hada bautar Allah da wani, faka annama kharra minas samai, in dai bai tuba ba Ubangiji ta'ala yace tamkar ya sirmiyo ne daga sama kafin ya iso kasa. Fatakhafu hudairu, wato wani tsuntsu ya warce shi, ko ka ce fatakhafu hudairu, duk ma'anar da yake kamar yadda yake cikin wata kira'a, fatakhafu hudairu ko kuma fatakhafu hudairu, wato wani tsuntsu ya warce shi yayi daidai da naman sa. Aw tahawi bihi rihu, ko kuma iska ta dauke shi ta jefa shi fi makanin sahih, cikin wani bagire wanda yake mai nisa, inda labarin sa ma ba za a ji ba. Ubangiji ta'ala sai ya ce zalik, wannan abin da aka ambata muku na cewa ku nisanci datti na bautar gumaka, ku nisanci fada ta ƙarya, al'amari ne wanda Allah ya shar'anta mu. Wa man yu'azzim sha'airallahi, duk wanda ya girmama alamomi na bautar Allah. Me ake nihi da alamomi na bautar Allah? A nan shi ita ce hadaya kenan, domin sha'air jam'i ne na sha'ira, yaya ake girmama hadaya, abu na farko ya zamanto in zaka saya ka sayi dabba ta kwarai, in ma kai ne zaka kiwata ta to ka tsaya ka turke ta ta yi mai ta koshi ta yi mai. An gane ko? Ka diba dabba kyakkyawa wadda take kosassa in zaka ba Allah, Allah ba a bashi gaban kaikai. Ya faɗa wala ta yammamul khabisa minhu tunfiqun, kada ku nufaci mai muni ku ce shine za ku ciya. Dan haka magabatan kwarai suka ce mun kasance dabobinmu na layya, wato turke su muke, mu ba su abinci domin muna son mu fuskanci Ubangiji subhanahu wata'ala da abun kwarai. To shine Ubangiji ta'ala ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi, duk wanda ya girmama alamomi na bautar Allah ita ce hadaya. Mutum ya sayi mai kyau sannan wadda take kosassa, Ubangiji ta'ala ya ce fa innaha min taqawwal qulub, yin haka wato yana daga tsoron Allah wanda ke cikin zukatan bayi, domin takawa mahallinta shine zuciya, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada at-taqwa hauna at-taqwa hauna at-taqwa hauna wa ashara ila sadrihi. Manzo Allah cewa yake tsoron Allah anan yake, tsoron Allah anan yake. Manzo Allah ya nuna kirjinsa sai da ya nuna su shi anan. Ubangiji ta'ala yace fa innaha min taqwal qulub, wannan tsoron Allah ne. Amma tsoron Allah in ya samu mahallin zama a cikin zuciya, to yana bayyana a sauran zabbai. Duk mutumin da tsoron Allah ya samu gun zama a zuciyarsa, to zaka ga a zahirin jikin shi ya bayyana. To dan haka anan da yace fa innaha min taqawul qulub, kaga ai tuntun tsoron Allah da yake cikin zuciya ne ya bayyana. Gaya dan adam yanda Allah ya halicce shi ya dabi'antar da shi, dan adam akwai son dukiya, kamar yadda Allah ya faɗa wa innahu li hubbil khairi lashadid, kamar yadda kuma dan adam yana da kwabru, kanshi ma kwabru yake masa, wani bakin cikin abinda zai kashe ma kanshi ma yake, kamar yadda Allah ya faɗa wa kana lil insanu katura, dan adam ya kasance mutum ne mai kwabru. To amma duk da haka da yanda yake son dukiya, ya jimre ya daure ya ware dukiya mai yawa, ya sayi dabba wadda take kyakkyawa wadda take kosassa domin zai gabaci Ubangiji subhanahu wata'ala, kaga duk wanda yayi haka wannan ya nuna cewa a cikin zuciyar shi akwai tsoron Allah. Dan haka shugaban masu tsoron Allah a ranar da yayi hajjin sa, hajjin shi ta bankwana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raqumi 100 ya soke na hadaya, shi kadai ya soke raqumi 63, gajiya ta cin masa, ya wakilta Aliyu cewa yi da sa masa saura, wanda rago ne fa ake badawa, amma shi sai da ya bada raqumi 100, kowane raqumi akalla ka dauke shi ma a jika 100, domin raqumi duk raqumi daya zai yi jika 500, misali a kudin mu'ayi ko ma sama da haka. Wani dan uwa ya taba fada mana cewa akwai raqumin da zai yi wajen kusan miliyan 2 ko miliyan 3, irin waɗannan manyan raqumma zababku. To anan a kudi kasa ma ka dauki kowane raqumi a jika 100, raqumi 100 nawa zai baka? Miliyan 10. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sulki. Mu ko a yau duka abinda kake saya na hadaya rago ne riyal 350, bai wuce jika 50 ba. In yayi jika 50, alhajin garin kuma in ya ji baya wuce wannan rago daya. To ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai sai da ya soki raqumi 100 nashi, yasa kowane raqumin aka ciro masa tsoka, ya hada su gaba ɗaya, tsoka ta raqumi 100 aka dafa a cikin tukunya daya, manzon Allah ya kaba kai ya sha roma, ya ci nama raqumi 100. Amma in aka ce ka ci nama a kowane raqumi a ciro ma tsoka, ya za a yi ka ci nama wannan tsoka din? Ba ta ciyuwa. To amma hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a kowane raqumi sai ya sa aka ciro tsoka, sai da aka ciro tsoka ta raqumi 100, yasa aka hada su a tukunya daya aka dafa, sannan ya sharo man kina, ya ci nama raqumi 100. Shine anan Ubangiji ta'ala yace fa innaha min taqawul qulub, wannan yana daga tsoron Allah wanda ke cikin zukatan bayi. Kinan mutum ya tsaya ya kyautata hadaya, dan haka layyakin mutum zai tsaya ya tsaya ya kyautata, ya kyautata ya sayi dabba wadda take ta kwarai, domin ibada ce wadda ake bukatar mutum ya kusanci Ubangijin shi subhanahu wa ta'ala da abu wanda yake kyakkyawa kuma da kyakkyawar niyya. Sai ya ce lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, Ubangiji ta'ala ya ce kuna da wato amfani abubuwa na amfani fiha wato game da ita wannan dabba ta hadaya ila ajali musamma zuwa lokaci wanda yake abun ambato wani amfani ne muke da shi game da wannan dabba ta hadaya zuwa lokaci abun ambato malamai suka ce kafin ka ayyana cewa wannan dabba dabba ce ta hadaya kaga ya halatta ita wannan dabba ka hauta ko kai mata dabtu ko ka tasi madarar ko ka yanki gashin wanda ake kira shi kenan isga wanda da shi ake saka tufafi a wancan lokaci da sauransu amma daga lokacin da ka ayyana ta cewa wannan raƙumi ko wannan tunkiya hadaya zan yi da ita to daga lokacin nan duk wannan abubuwa da kake yi to wannan kuma sun haramta gare ka domin ba ta ka bace ba ta Allah ce duk abin da yake jikinta na mabukata ne na talakawa ne wasu malamai suka ce lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma kuna da abubuwa na amfani game da dabba ta hadaya ila ajalin musamma zuwa lokaci abun ambato kenan koda ta hadaya ce in ka bukatu kana iya hawa sannan in ka bukaci shan madara kana iya sha ba laifi bane ba in ka bukaci lauta mata kaya ba laifi bane kana iya lautawa kamar yanda hadisi ne ingantacce na cikin sahihain al-Bukhari da Muslim riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana tafiya a kafa za a je Makka gajiya ta cin masa yana kore raƙumi shi a ƙasa yana tafiya kuma ga raƙumi ya sa gaba yana kore manzon Allah sai ya ce masa irkabha manzon Allah ya ce haura raƙumin naka fa qala ya rasulullah innaha badana sai ya ce ya manzon Allah hadaya ce faƙalar kabha manzon Allah sai ya ce masa ni na ce ka hau a karo na biyu har ya ce ya rasulullah hadaya ce manzon Allah ya ce masa ni na ce ka hau sannan ya hau a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ishrab labanaha ba'da ma fadla arri waladiha manzon Allah ya ce in ɗanta ya sha madarar ya koshi manzon Allah ya ce abin da ya saura kai ma sha kaga anan kenan in mutum ya bukatu zuwa hawan dabba ta hadaya ko yi mata lautu ko shan madarar ta wannan ba laifi bane shine Allah ya ce da kun fiha manafi'u ila ajalin musamma zuwa ajali abun ambato menene ajali abun ambato shine kenan lokacin yankanta shine ran goma ga wata shine ubangiji ta'ala sai ya ce thumma mahilluha sannan wato wurin yankanta ila albaytil atiq wurin soke ta ubangiji ta'ala ya ce ila albaytil atiq a wurin daki wanda yake da daddi ko kuma mu ce daki wanda yake yantacce me ake nihi cewa wurin daki wanda yake yantacce shine cikin zagayen harami an gane ko kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najas sai ce fala yaqrabul masjidal harama ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai ku san da cewa mushrikai kazanta ne sai yace fala yaqrabul masjidal harama ba'da alihim hadha kada su kusanci masallacin Allah ne alhurma bayan wannan shekara ma'ana daga wannan shekara an kare nan gaba kan wani mushriki yazo me ake nihi fala yaqrabul masjidal harama zagayen harami kada a bar wani arni ya saka kafa ba ana nihi masallacin kanshi dan haka anan da yace thumma mahilluha ila albaytil atiq ila anan bi ma'ana inda thumma mahilluha sannan wurin yankanta ko kace wurin soke ta in raƙumi ne ko saniya ila albaytil atiq ai inda albaytil atiq wurin masallaci wanda yake da dadde shine masallacin harami ne ake nihi zagayen haramin gaba daya birnin makka kenan don haka a ranar 10 ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan mina manzon Allah yake banci wani wuri sai ya soke hadayarsa sai yake cewa na hartu hahuna sai ya ce wa mina kulluha manhar manzon Allah ya ce na soke hadaya ta anan amma ku san da cewa mina gaba ɗayan ta wurin soke hadaya ne dan kar zamani ya yi zamani wani ya zo ya ce sai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadayen shi shi ma nan zai zo ya soke to ku dubu nawa ne ko mu ce mutum miliyan nawa ne kowa ya zo ya ce anan zai soke sai ma wata shekara ta dawo wani ba bakin shi bai zo ba a bashi bai soke in ku kowa ya ce sokewa zai yi to sai abin da zai biyo baya to shine anan ubangiji ta'ala ya ce thumma mahilluha sannan wurin soke hadayar ila albaytil atiq, wato wurin daki wanda yake da daddi ma'ana cikin harami. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa li kulli ummati na ga kowace al'umma ja'alna mansakan. Ubangiji ta'ala ya ce mun sanya mata mansakan wurin yanka na ibada. Idan aka ce mansak kenan wurin da ake yanka dabba domin kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala, an gane ku, domin yanka ana kiran shi annusuk, abinda mutum zai yanka, kamar yadda yace kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Idan aka ce mansak kenan wurin yanka kenan, shine Ubangiji ta'ala yace wa li kulli ummatin na ga kowace al'umma ja'alna mansakan, mun sanya mata wurin yanka na ibada na musamman, kamar yadda muka hure muku mina. Mina muka maida ta cewa wuri ne wanda yake naku na yanka, inda za ku yanka hadaya. Liyadhkuru ismallahi, dan su ambaci sunan Ubangijinsu. Alama razaqahum min bahimatil an'am, akan yanka abin da ya azurta su na dabbobi waɗanda suke na ni'ima. An gane ko, shine fadar bismillahi Allahu akbar a lokacin da mutum zai soke hadayar shi ko lokacin da zai yanka. Sai yace fa ilahukum ilahun wahid, abun bautar ku wanda ake kiran ku zuwa kadaita shi a cikin ibada, ilahun wahid, kusan da cewa abun bauta ne daya daya wanda ba shi da abokin tarayya. Domin lafazin al-ilahu shine al-ma'bud, fa ilahukum abun bautar ku wanda ya cancanta ku kadaita shi a cikin ibada, ilahun wahid, abun bauta ne daya daya wanda ba shi da kishiya. Falahu aslim, Ubangiji ta'ala ya ce ku miƙa wuya da ji da bi zuwa gare shi. Wa bashirul muqbitin, Ubangiji ta'ala ya ce ka bada albashir ga masu kankanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, waɗanda suke kaskanta kansu su bi gaskiya kuma su kaskanta kai ga bayin Allah, wanda ba su da tagin kai. Ubangiji ta'ala ya ce a ba su albashir sakamakon su aljanna ce a gobe kiyama. Kamar yadda ya faɗa, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ubangiji ta'ala ya ce wancan gida na karshe ita ce aljanna. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi, muna kebantar wannan gida ga waɗanda ba sa nihin dagin kai a ban ƙasa, wala fasada, waɗanda kuma ba sa nihin yaɗa barna a ban ƙasa. Ubangiji ta'ala ya ce su yake kace ma aljanna, Allah ya sanya mu a cikin su. Shine ya ce wa bashirul muqbitina, ka bada albashir ga masu kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa sakamakon su a gobe kiyama ita ce aljanna. Sai ya ce allazina, in baka san su ba su ne waɗanda idza zukirallahu, idan aka ambaci Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, aka ambata musu Ubangiji subhanahu wa ta'ala, imma alqur'ani ko sunna, wajilat quluhum, zukatansu sai ta ringa raurawa. An gane ku, idan aka tunatar da su Ubangijinsu cewa ga abinda Allah ya tanada ma waɗanda suka kangare masa, ko ga abinda Allah ya tanada na ni'ima ga waɗanda suka masa da'a, in an ambata musu abinda Allah ya tanada ma bayi na ukuba waɗanda suka kangare masa, zukatansu za ta ringa raurawa ta tsorata kamar za ta tsagi. In kuma abinda aka ambata musu na rahama, sai ya sanya zukatansu su ringa bege, su ringa shauki. Shine Ubangiji ta'ala ya ce allazina, su ne waɗanda idza zukirallahu, idan aka ambaci Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, wajilat quluhum, zukatansu sai ta furgita ta razana. Wasabirina ala ma asabahum, Ubangiji ta'ala ya ce kuma su ne masu ɗaukan haƙuri akan duk abin da ya same su na musiba. Duk abin da ya same su na musiba, ba sa kashin haƙuri, za su jimre kuma su koma zuwa ga Ubangijinsu su nemi cewa ya canza musu abin da ya fi alkhairi. Bugu da ƙari, Ubangiji ta'ala sai ya ce wal muqimi ssalati, kuma su ne masu tsaye da sallah a lokacinta. Sifa ta biyar, Ubangiji ta'ala sai ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun, game da abinda muka azurta su na dukiya suna ciyarwa a wajen yi mana da'a. Kaga sifa ta farko shine wato razana ta zuciya lokacin da aka ambaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sifa ta biyu, ɗaukan haƙuri akan duk abin da ya samu bawa na musiba. Sifa ta uku, tsaye da sallah a lokacinta. sifa ta hudu wato ciyar da dukiya akan da'a ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To sune Ubangiji ta'ala yace a ba su albishir makomarsu ita ce aljanna. Sai yace wal udna, Ubangiji ta'ala yace taguwai, ja'alna halakum, wato mun sanya muku su, ko kuma kace mun halicce su gare ku, min sha'airil lahi, wato suna daga cikin alamomi na bautar Allah. Lafazin albudun jam'i ne na badana, idan aka ce badana wato shine raƙumi wanda yake kosasshe kenan, wanda za a iya hawan bayan shi ayi bulaguro ko kuma alauta masa kaya kenan. Raƙumi wanda yake kosasshe, sawa namiji ko mace, shine ake kira badana. Shine Ubangiji ta'ala yace wal budna, raqumma ja'alna halakum, mun sanya muku su min sha'airil lahi, wato suna daga cikin alamomi na bautar Allah, domin Allah ya shar'anta mana aje a soke su a matsayin hadaya. Lakum fiha khair, Ubangiji ta'ala yace kuna da tsantsar alkhairi game da su a nan duniya da makoma lahira. Sai yace fazkuru sumallahi alaiha, ku ambaci sunan Ubangijinku alaiha a lokacin da za ku soke raƙumma. Sawafa, wato raƙumin yana tsaye akan kafa uku, an kulle kafa ta hagu. Idan za a soke raƙumi ba a kwance ake soke shi ba, in za a soke raƙumi kafar hagun ake daurewa a mallake ta, sai ya tsaya akan kafa uku, sai a dan karkata kan, sai a sande shi, sai a soki kirjin wato da wani mashi. Lokacin da za a soka sai a ce bismillah. Haka ake soke raƙumi, ba a soke raƙumi a kwance, kamar yanda hadisi ne ingantacce na cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim. Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda, wato ya ga wani mutum ya durƙusar da hadayar shi zai soke, raƙuminsa zai soke. Ibn Umar sai ya ce ibhath haqiyama, yace ta da shi ka tsida shi muqayyadatan, daure kafar hagunka, bar shi ya tsaya akan kafar kafaru. Sai yace sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, yin haka shine bin sunnar annabin, kuma ana in kai haka ka bi sunnar annabinka. To shine anan Ubangiji ta'ala yace fazkuru sumallahi, ku ambaci sunan Ubangijinku alaiha akan soke hadaya. Sawafa, wato tana tsaye akan kafa uku, an kulle kafa ta hagu. Sai yace fa idza wajabat junubuha, an gane ku kina, in aka ce sawafa jam'i ne na safiya, in aka ce safiya ko kuma in aka ce sawaf kenan, wanda ya tsaya akan kafa uku kenan, an kulle kafa, wanda yake nan dabbar da ta tsaya akan kafa uku kenan, ta dage daya, kamar yanda dokin da yake ake kiran shi safin, an gane ko, safin jam'unsa shine safinat, doki yana tsayawa akan kafa uku sannan sai ya make daya. Shine Ubangiji ta'ala sai ya ce fa idza wajabat junubuha, idan wannan hadaya ta fadi ta kai kasa kenan, ta ida halbawa, kun hede, kun dafa, Ubangiji ta'ala ya ce fa kulu minha, wato ku ci daga naman, ci daga naman hadaya ba wajibi bane, an gane ko, matsayin cin nama na hadaya halaka ne, ko kuma mu ce mustahabi ne in kayan kakaci, amma ba wajibi bane. Ubangiji ta'ala ya ce fa kulu minha, ku ci daga nama, wa adihi mulqani'a, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ku ciyar da dangananne. Misali mutumin da yana da bukata amma ya kame baya roko, Ubangiji ta'ala ya ce ku dauka ku bashi. Wal mu'tar, da wanda ya bujuro ya nema cewa a taimaka masa, Ubangiji ta'ala ya ce shi ma ku bashi. Kenan kaga anan farko Ubangiji ta'ala ya ce ku ci, sannan ya ce alkani, wanda ya kame ya dangana kenan, wanda baya roko bai roka ba, Ubangiji ta'ala ya ce a dauka a bashi. Wal mu'tar, da wanda ya bujuro ya roka, Ubangiji ta'ala ya ce shi ma a bashi. Sai ya ce kazalika sakharna halakum, Ubangiji ta'ala ya ce kamar yanda muka siffanta muku ga yanda ake soke hadaya. Sakharna halakum, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka hore muku ita, in ba dan horewa ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ina mu ina da kuwi, yaya za a yi ka iya da shi? La'allakum tashkurun, dan ku gode ma Ubangijinku akan ni'imomin da ya jaddada muku, hore muku ne ya yi wannan dabba ni'ima ce gore wannan dabba gare ku ni'ima ce daga cikin ni'imomin sa wanda ya zama wajibi mu gode masa sai yace lan yanala Allah duhumha naman hadaya wala dima'uha ku jininta lan yanala Allah baya saduwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala domin a jahiliya in sun soke hadaya sukan zo Ka'aba sai su yafe ta da jinin kowa sai ya zo ya yi ta shahi ta da jinin a mata fenti da jini ubangiji ta'ala sai ya turo saƙo ya ce lan yanala Allah duhumha naman hadaya baya saduwa ga ubangiji wala dima'uha ko jinin don haka shafe Ka'aba da jinin hadaya wannan wauta ne ba karantarwa ba ce ta addini ubangiji ta'ala ya faɗa jinin da naman baya saduwa gare shi walakin yanaluhu taqwa minkum ku san da cewa tsoron Allah wanda ke cikin zukatanku shine ke saduwa ga ubangiji subhanahu wata'ala domin ya faɗa ilaihi yas'alu al-kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u duk abinda aka yi dan shi shine yake daukaka ga ubangiji subhanahu wata'ala amma in rakumi dubu ka yanka ka san da cewa jinin ko namun dalilin da misqala zarra baya saduwa ga ubangiji subhanahu wata'ala domin mawadaci ne baya buƙatar komai a wajen kowa iya abin da yake buƙata game da ku shine ku yi dan shi in kun yi dan shi amfanin yi dan shi zai tabbata akan ku a nan duniya da makomar ku lahira shine yace walakin ku san da cewa yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah wanda ke cikin zukatanku shine yake saduwa zuwa gare shi amma nama ko jini baya saduwa zuwa gare shi sai yace kazalika kamar yanda aka muku wannan bayani cewa ku yi dan Allah in za ku soke hadaya ku yi dan Allah kazalika sakkaraha lakum haka ubangiji subhanahu wata'ala ya hore muku waɗannan dabbobi li tukabbirullaha dan ku girmama ubangijin ku ci gaba da ambatan shi alama hadakum wato saboda shiryasuwa da yi muku an gane ku saboda wannan shiryasuwa da yi mana ubangiji ta'ala ya hore mana ne domin mu ambace shi wa bashirul muhsinina ubangiji ta'ala yace ka bada albashir ga masu kyautatawa tsakaninsu da ubangijin su sune masu tauhidi su ma sakamakon su ita ce aljanna abu bakiya ba nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك